wanna, 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 wanna. Baby, 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 wanna, 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 wanna. My prayer is yeah.
Your hands are hand up, your hands up. Everybody in the club, just put up your hands up, your hands up. Oh, don't go, don't go, don't go, don't go, don't go, you need go. Oh, don't go, don't go, don't go, don't go, you need go.